لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وللصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tara mu a wannan farfajiya ta wannan masallaci mai tarin albarka a wannan unguwa mai tarin albarka a ba tare da na tsawaita ba saboda lokaci insha Allah kamar yadda aka gabatar da karatu a wancan waje wanda suka je sun halarci wurin karatun sun ji irin fa'idodi da aka amfana da su a dangance da haka to saboda wannan ne cikin yan uwa sai suka duba suka cewa ya kamata a ce wannan bangaren ma na wajen wannan ya kamata a ce an samu wasu daga cikin yan uwa wanda suka ce wani abu to a samu wani ma a wannan tsakankani na magriba da isha'i a samu wani ya ce wani abu to da fari farko mun yanke sallah za a yi karatu a wancan waje to ba mu sami wasu daga cikin wakilan masallacin ba sai wasu daga cikin wakilan masallaci suka ce in ba damuwa mai zai hana a yi a nan gurin to shine sai mun ga cewar to nan in ma yana da kyau sosai hakan waje ne da ya samu matasa da sauran mutane dai wanda suke son irin abubuwan nan yana shine mun gani ya kamata dan uwa ya su baki ne suka zo daga da magaram shi dai wannan malami wanda yawanci wasu ba su san shi ba wasu kuma sun san shi shine Muhammad Nasir Muhammad insha Allah kenan ɗaya daga cikin ɗalibai ne wanda sun saba zuwa nan garin suna fadakar da mutane lokaci zuwa lokaci tunda ba bako bane ba nan garin insha Allah ba tare da na tsawaita ba malam tafaddal shukran insha Allah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات والنظر إلى وجهه نهاية الغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake jaddada godiyanmu ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kuma kaddarawarsa ya kaddara haduwarmu a wannan masallaci mai albarka cikin wannan gari mai albarka na Bande a cikin kuma jamhuriyar da magaram mai albarka ba dan komai ba sai dan mutunatar da kawunan mu karkashin inuwa ta addinin musulunci kamar yadda Allah madaukakin sarki yake hodi cewa wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin Allah madaukakin sarki yake cewa ku tunatar domin ita tunatarwa tana amfanar mu'mine kuma la shakka bana shakka akan cewa insha Allah ta'ala muna daga cikin mu'mine Allah ya sanya mu daga ciki kamar yadda dan uwa malam baba ya gabatar akan cewa an gabatar da tunatarwa da zo a wancan waje to kuma sai aka ce in zo in gabatar a wannan waje to shi yasa duba da wannan nake hodin abinda wani dan uwa yake cewa idan aka ce ka ce kada ka ce ba za ka ce ba domin zaka nemi ka ce wata rana a ce baka ce ba sannan kuma nake cewa idan Allah ya baka dama to ka sanya hannunka na dama ka dama ta idan baka dama ta ba za ta yi dama ta samu mai daman da zai dama ta da hannun shi na dama to duba da haka naga ya dace a ce nazo na tunatar da kaina da horko sannan kuma in tunatar da ɗan uwa abinda nake so in yi magana akan shi shine wasu abubuwa guda biyu wa'inda in mutun ya rike su to tabbas zai samu rayuwa mai kyau a nan duniya, sannan kuma ya samu rayuwa mai kyau a ranar tashin alkiyama. To amma kafin in kai zuwa ga wannan abubuwa guda biyu, zan ɗan yi tsokaci akan abinda ƴan uwa suka yi bayani a wancan waje, saboda naga akwai waɗanda sun halarta, akwai kuma waɗanda baki ne. Waɗancan akwai wani malami daga ciki da ake ce mishi Malam Ali, ya gabatar da wa'azi akan abin da ya shafi tarbiyya, yaya za a tarbiyantar da yara. Haka zalika ɗan uwa Malam Siraji ya biyo bayan shi, shima ya tattauna akan wannan maudu'i. Daga ƙarshe kuma Malam Mas'ud ya zo ya yi ta'aliki akan abin da suka tattauna akai. To abin da nake so in yi tsokaci akai shine, ita tarbiyya kamar yanda ɗaya daga cikin su ya ambata, shine kafin a haifi yaron ma ake tarbiyyar yaro, domin ba sai yaro ya zo duniya ake mi ba, ake tarbiyyar shi. Lokacin da mutum yake so ya tsara rayuwar shi ko wani abu makamancin haka, ko yana so ya gina gida ko wani abu makamancin haka, ai ba sai ya gina gidan bane yake zauwa ya tsara ga yanda yake so gidan ya kasance da sauransu, a'a tun harko sai ya tsara kafin ma a zo a gina gidan. To shi yasa in kana so ka samu yaro mai tarbiyya, to tun kafin ma a yi aure ake gina yaro. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa mutum ya ji tsoron Allah a karan kanshi, domin lokacin da kake so yaronka ya zamanto mutum ne nagari, ya zamanto ya samu tarbiyya ta gari, tarbiyya mai kyau, to ya zamanto kai a karan kanka kana da tarbiyya ta gari. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake faɗi a cikin suratul A'raf, Allah maɗaukakin sarki yake cewa wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wallazi khabutha la yakhruju illa nakida kadhalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun, a cikin suratul A'raf aya ta 58 in ban manta ba. Allah maɗaukakin sarki yake cewa gari wanda yake mai kyau, ko kuma mutum wanda yake mutumin kirki, ai yakhruju nabatuhu bi idni rabbi, yana fitar da ƴaƴa ne ƙarƙashin shi da izinin Allah maɗaukakin sarki, ƴaƴa waɗanda suke nagari, domin shi a karan kanshi mutum ne wanda yake nagari. Wannan garin yana ƙyanƙyashe mutane waɗanda suke nagari ne, idan ya zamanto shi garin ya zamanto shi ma nagari. Amma sai Allah ya ci gaba da cewa wallazi khabutha la yakhruju illa nakida, amma duk mutumin da yake mutumin banza ne, to ho baya aifa ko kuma wani abu na kirki baya hitarwa daga gare shi face ni face abu wanda yake na banza. Shi yasa in kana so yaronka ya zamanto nagari, to ka fara yi makanka wa'azi, kai kanka ka gyara kanka, ka zamanto mutumin kirki, to a wannan lokacin ka taka wani mataki na ba wa ƴaƴanka tarbiyya kenan. Domin Larabawa suna cewa faqidu shay'i la yu'tahu ko la yu'ti, wanda baya da abu ba iya bada shi. Kai ne kake nema a taimaka maka da jika goma, sai wani ya zo bai da jika goma, kuma yake cewa zai baka jika goma, ka san da kawai wannan tatsuniya ce yake bana, ba zai iya baka ba saboda shi kanshi baya da, amma da yana da shi ne sai ka sa tsammanin zai baka. To shi yasa in kai kana zumunto nagari, kana da tarbiyyar tagari, to shi ne zai bayu ka iya ba ƴaƴanka tarbiyya nagari. Wannan mataki na harko kenan, mutum a karan kanshi ya zamanto nagari. Bayan shi mataki na biyu shine kuma yayin da mutum ya tashi aure, kuma sai ya nemi wadda take mace ita ma ta gari, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bada labari ko ya bada shawara ga mutane, yake cewa ku auri ma'abuciyar addini. Anan idan aka ce ma'abuciyar addini, ana nufin wadda take da tarbiyya ta gari, ba wai wadda kawai ta haddace alqur'ani ba, ba wadda take zuwa makaranta kadai ba, a'a, domin akwai wanda sun haddace alqur'anin amma kuma ba nagari bane ba, akwai wanda suna zuwa makaranta amma ba mutanen kirki bane ba. Sai aka ce a'a, ma'abuciya addini shine mace ta gari, ta san Allah, ta san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta san haƙƙin Allah, ta san haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tana zama da mutane cikin mi, cikin abin da ya shafi kwanciyar hankali, tana kyautatawa mutane, tana da tarbiyya ta gari, ita ce ake nufin mace mai addini, ba wai mace mai zuwa makaranta ko kuma wadda ta haddace alqur'ani. Shi yasa mutane da yawa suna kuskure a irin wannan waje, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mi da yace tunkahul mar'atu li arba'in, ana arman mace ne saboda abubuwa guda hudu. Wannan wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin auren da mutane suke yi ne. Manzo Allah ya ce mace ta farko ana auren ta ne limaliha, akwai wadda ana auren ta ne saboda kudin da gareta, ko kuma mahaifinta mai kudi ne, kana nema ka shiga ka zamanto Mulonia, ko in ka shiga ai mahaifinta yana bada gida ga wanda ya aure ta, yana bashi mota, sai ka je dan kai ma a baka wannan gidan da wannan mota. Kaga anan kayimi ka sha baya, baka zaba ma danka tarbiyya mace wanda za ta bashi tarbiyya ta gari ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayan, ko kuma ita karan kanta take da kudin, sai ka je dan ka aure ta, kamar yanda wasu suke a yanzu. Zaka ji wani yana cewa ai shi yanzu yana neman, kamar yanda akwai wani da nashi da kunne na yana hadi, shi yanzu jira yake ya samu macen da mijinta mai kudi ne ya mutu ya barta ya aure ta, koda ko bai auren haru ba ita ce, yace zai yarda ya aura. Shi yasa anan mai littafin abokin hira ya kawo wani labari, wanda littafi ne da aka rubuta shi da Hausa, yana kawo labari. A cikin karkashin wannan labarin sai ya hiddo darasin da za a dauka a cikin wannan labarin. Yake bada labarin wani bawan Allah mai kudi ne, yana da hali amma yana da mako, ko ƴaƴan shi baya baiwa abinci su ci mai kyau. In za a ci abinci mai kyau a gidan shi, to sai wa an dau watanni ko shekara tukwana za a zo, sai sallah afwan, sai a sallah za a zo a ci abinci mai dadi, kuma yana da kudin ba bai da kudi ba. Wata rana yana zaune, sai wani abokin shi ya zo ranar Juma'a, da suka gaisa da abokin shi, sai yace kai lokacin sallan magriba ya kusa, mu je gidan wani anan yake can baya, ana sadaka a wannan gidan, ana walima a wannan gidan. Shikenan sai suka tafi gidan wannan bawan Allah. Wannan bawan Allah ashe yana shirye walima duk sati, duk ranar Juma'a, a ci abinci mai dadi. Kuma in ka zo ha, zaka zo ka ci abinci mai dadi, bayan ka ida cin abinci kuma zai baka kudi ka koma. Sai yake mamaki, ga mutane da yawa kowa in ya shigo ya ci abinci mai dadi kuma ya huta ya tafi, kuma in zai tafi a bashi kudi. Sai yake ga to wannan wani irin mai kudi ne, shi yana da kudi a garin an san shi amma baya wannan abin, to shi wannan wane ne? Sai kewaya ya ce da Allah wane, wani abu ne ya bani mamaki, ina so ka dan bani labari. Yace menene? Yace ai na ga mutane su zo, duk yawan mutanen da suka zo za su samu abin da za su ci, kuma in mutun zai tafi kuma a hada mishi da kudi. Ya nene akai haka? A ina kake samun kudi? Yace ai shi a zaune yake, kullum in ya tashi da safe yana zaune, baya zuwa aikin komi, wannan abin da kake gani matan shi ne suke ka mishi. Yace shi aikin shi shine iya zaune, idan ya ji labari mai kudi ya mutu, sai ya je ya aure matar shi. Yace yanzu mata uku gare shi, dukkan su kuma sun ta mazajen su sun tara musu kudi, saboda haka shi kudaden su ne yake ci yanzu. Yace yanzu ma kuma na ji labarin wani mai kudi, he hudu mishi sunan shi. Yace Allah Allah nake ina ta roƙon Allah, Allah ya kashe shi in je aure matar shi, saboda na ji an ce mako gare shi. Da ya ji wannan, iya huta daga wannan gidan sai kasuwa. Yace aka soyo abinci mai kyau, kayan abinci da sauransu, aka soyo, ya soyo ma ƴaƴan shi kayan sawa mai kyau da sauransu. Aka shigo gida, iya shigowa gida matar shi taga an shigo da abubuwa, tace lahiya, mai gida lahiya? Sai yace a'a, yace ba lahiya ba. Yace wannan abin insha Allah duk bayan wata wata sai an ringa yin shi a cikin gidan nan, sai kuma ya dawo kan taitayin shi kenan. To kaga akwai mutane waɗanda kawai jira suke su ji labarin mai kuɗi sai su je su aure ta. Shi yasa manzo Allah ya ce ana auren mace saboda kuɗinta, kuma zaka diba a yanzu zaka ga mutane suna haka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wali jamaliha, akwai kuma waɗanda dan kyawanta suke zuwa auren ta. Zaka ga mutane ba sa neman mace sai mai kyawu, kaji musamman matasa a yanzu, sai hora, sai doguwa, sai kaza sai kaza, kira ko kwalkwalba ko kokakola ko nan makamanta ka, zaka ji haka ake wadi. Wai yanda ka san kyawun zai dawoma ne a jikinta, alhali duk wanda ya irin wannan auren, to karshe sai ya zo ya yi da na sani. Domin me yasa? Dukiya gushewa take. Za a wayi gari yau mutum yana da kuɗi, gobe baya da kuɗi. Za a wayi gari yanzu mutum yana da kyau, gobe kuma ya wayi gari baya da kyau. To shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma na uku mace da ake aure shine li hasabiha, saboda dangantakarta. Ai ita ƴar gidan me yake da suna sarkin bande, ko ƴar gidan man wannan babban mai kuɗin na bande, ko kuma ƴar gidan suwa na ce, ko ƴar gidan suwa na ce, ai dangin su kaza kaza an san su a kafin Niger, din Niger an san dangin su kaza kaza, saboda wai shi ma ya shigo cikin wannan tarihin. To wannan ukun duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana auren mace saboda su. Sai manzo Allah yace kuma wabidiniha walidiniha, ana auren mace kuma saboda addininta. Mace ce mai addini, ta san Allah, ta san haƙƙin Allah, tana kula da iyayenta, tana yi ma iyayenta biyayya, ba ta saba ma Allah cikin son ranta, ba ta kaza ba ta kaza. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to alayka bi dhati dini taribat yadak, ko kuma a watar waya fadfar bi dhati dini taribat yadak. Manzo Allah yace to ni a matsayina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina baka shawara ka nemi ma'abuciyar addini ka aura, in kai haka taribat yadak, hannayenka za su samu riba, ma'ana zaka ji ribar wannan auren da zaka yi. Anan zan dan ce wani abu dangane da wannan, mafi yawancin matsaloli da ake samu bangaren wannan shine mutane busu ma san me ake ce ma aure ba, ko busu san me yasa ake aure ba. Da yawa daga cikin mutane a wannan lokacin, musamman mata, aure suna yi ne saboda an yi ma kawarta wacce aure, kawarta wacce an mata aure, kawarta wacce an mata aure, sai ta ga kawai ita ma ta yi auren ba tare da ta san me ake ce ma auren ba. Haka shi ma wane, ya ga abokin shi wane ya yi aure, ya ga wani wasu an kanin shi ne shi ma ya yi aure, wani gashi nan kanin shi ne na biyu ko na uku ya yi aure, shi yana nan sai ya ce shi ma sai ya yi auren ba tare da ya san me ake ce ma aure ba. To shi yasa dole mutane su san yaya ake ce ma aure, kuma me yasa ake yin shi. Shi yasa manzon Allah anan sai ya ce, kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya turo shi domin ya koya mana addini, ya koya mana zamantakewa ta rayuwa. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, a matsayina na annabi sallallahu alaihi wasallam mai koya maka rayuwa, mai baka shawara, to ina baka shawara ka zabi ma'abuciyar addini. Me yasa? Saboda zaka samu riba. Riba anan shine insha Allah zaka samu ƴaƴa na gari da sauransu, wanda kuma tsakani da Allah in muka kalli rayuwa, muka dan kalli wasu mutane wanda suka yi irin wannan auren, busu je suka bi san ransu ba, mai kyau ko mai kaza ko mai kaza, a'a sun hakura suka nemi ma'abuciyar addini, wallahi zaka ga gidan nan yayi albarka. Zaka ga kuma irin rayuwar da aka yi ko auren da aka yi ba ta wannan hanyar ba, ba a zabi mai addini ba, zaka ga kuma gidan ya ruguje ko kuma wani abu makamancin haka. To shi yasa manzo Allah yake bada shawara a nemi ma'abuciyar addini. Haka bangaren wannan ana baiwa maza shawara ne ko bangaren maza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa su zabi mace mai addini. To haka zalika su ma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ai bai kyale su ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Idan yazo neman auren diyarku, wa manzo Allah yace man tardawna dinahu, wanda kuka yarda da addinin sa, ma'ana musulmi ne, yana sallah yana kaza. Manzo Allah bai ce wanda yake sallah kadai ba, kuma sai manzo Allah yace wa khuluquhu, kuma kuka yarda da halayen shi. Domin akwai wanda yana da addinin ustazi ne ko malami ne, amma halayen shi na banza ne, zaka ga yana cutawa makwabtan shi, yana kaza yana kaza, kai daliban da yake koya musu karatu ma yana cuta musu. To manzo Allah yace ba shi za ku baiwa aure ba, a'a wanda yana da addini yana zuwa masallaci yana salla, ba wai sai wanda gashi nan babban malami ne ba, a'a yana zuwa masallaci yana salla, ya san me ake ce ma Allah, menene wanene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma yana kyautata mu'amalar shi ga mutane, ga ƴan uwansa, ga iyayensa, ga makusantansa, ga abokansa. Manzo Allah yace to ku bashi aure, in ku ba ku yi haka ba, manzo Allah yace takun fitnatun fil ard, to fitina za ta afku a cikin ƙasa da fasadi wanda yake mai girma. Wannan shawara ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mazanmu da matanmu a yau muka bari, sai wannan fitintunu da matsaloli na duniya suke afkuwa a kanmu. Matukar ko bamu koma irin ga kan irin wa'annan shawarwari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, to wallahi ba za mu taba mi ba, ba za mu taba ci gaba ba, ba za mu taba ganin abin da ya kamata ba. Shi yasa anan zaka ga shi namijin in ya tashi yana kokarin ya samu dama-dama maza a yanzu, saboda yanda mata suka fi yawa, suka yi yawa a duniya, zaka ga ana samu ana neman mace ta kirki mazan. Amma mace daga mutun ya hito, namiji ya hito neman aurenta, iyaye ba tare da sun tsaya sun yi bincike akan wannan mutumin wane ne ba, sai kaga an ce an daura mishi aure, wanda sai daga baya sai a samu matsala. Wannan ya wakana, wanda ni kusan a kusanci na abin ya wakana. Akwai wani aure da aka yi na wani dan uwana kuzan yake mini yayi aure, wanda ya aura ina koya mata karatu, daya ce daga cikin dalibanmu a makaranta a can Zandan, mahaifiyarta kuma a makaranta ta mata ina koya mata karatu ita kanta, sai ya aure ta. Wallahi auren nan bai yi wata uku ba, auren ne ya mutu. Kuma wallahi tallahi ba wani abu ne babba ba, abin da ya jayo wannan me yake da suna rabuwar auren nan, wallahi tallahi ba wani abu ne da ya taka karaya karya ba, kawai rishin hakuri ne wanda iya daga cikin abin da nace zan tunatar na ɗaya kenan shine hakuri. Zamu zo mu bayani akan shi insha Allah ta'ala. Kawai to ni nayi magana da shi saboda shi dan uwana ne, ita ma kuma nayi magana da mahaifiyarta ta, domin kana so kai shari'a dole sai ka ji bangare guda biyu.
Na'am.
Shi yana nuna cewa laihin ta ne, su suna nuna cewa laihin shi ne, to dukan su na bi na zauna da su mun yi magana, amma wallahi ni ban ga wani abu a ciki wanda ya kai ga sai an rabu ba. Daga ƙarshe balma muhallu sha da nake so in kawo, ita mahaifiyar yarinyar bayan ta tura gida na zo gida na same ta muna tattauna, sai take gaya mini wai dalilin da ya sa ma suka yarda da wannan auren saboda ni da mahaifina, domin suna ganin mutuncin babanmu kuma suna ganin ni ina koya musu karatu. Sai nace to inda aka samu matsala kenan, nace saboda ni ba ni ne zan zauna da diyarku ba, ba babana ne zai zauna da diyarku ba. Nace to inda aka samu matsala kenan, da a ce bu ku tsaya kuka kalle ni ba, ko kalli mahaifina ba, shi kuka kalli halayen shi da sauransu, da watakila ba za a kai ga haka ba. Saboda watakila da za ku ga abin da yake aikata ko wani abu makamancin haka wanda bai kamata ba, sai ku hana shi. Amma da yake kuna kallo na ni kuma ba tare da ni ne zan zauna da ita ba, ko wani abu makamancin haka, sai aka samu matsala. Amma wallahi tallahi duka wani kawai rishin hakuri shi ne ya kai ga wannan abu. To shi yasa manzala sa kaga anan muhallu shahid shine iyaye ba sa tsaya su yi bincike wani lokacin, kawai sai a bada, sai daga ba kuma a zo ana da na sani. Shi yasa anan akwai maluma Zainab diyar mallam Ja'far Allah madaukin sarki ya ji kanshi da rahama, naji tayi wata muhadara wanda take yi wa iyaye nasiha akan aurar da ƴaƴansu mata, saboda a wannan lokaci iyaye musamman iyaye mata sun damu da su ga ƴaƴansu mata sun rabu da su sun yi musu aure. To irin wannan damuwar ita take kai su da su ba su tsayawa su yi bincike akan wanda ya hito, sai a samu matsala. Har take ba da shawara, take cewa ba fa jinkirin aure ne matsalar ba, kuma ba wai gaugawa auren ba shine zai kawo huta ba, a kawai ku yi addu'a Allah ya kawo miji nagari. Wannan shine ake bukata, domin za a iya yin gaugawan aurar kuma a samu matsala, kuma za a iya jinkirin kuma mai alkhairi ya zo. To amma saboda kuma anan ban ganin laifinsu, me yasa? Saboda halin da muke ciki a yanzu, tarbiyyar ƴaƴa mata a wannan lokacin, sai a hankali, mu dukan munan sheda ne, abu kaɗan zaka ga mata su ne fitina, su ne kan kaza, sun afka kan kaza, sun afka kaza, wane yayi kaza, wane yayi kaza, wane yayi kaza. To wannan abin shine yake damunsu, sai su ga cewa in dai ba su yi suka rabu da ita ba, to suna tunanin ko za a iya samun matsala ko wani abu makamancin haka, ko kuma suna tunanin za su iya mutuwa ba tare da sun aurar da ita ba, kuma su rasa wani hali za ta shiga. Wannan abin shine yake damunsu har suke irin haka. To wannan sai dai su yi ta roƙon Allah kuma su dage, ba mun ce kada su yi haka nan ba, a'a, amma a ringa tsayawa ana bincike akai. To kaga manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan shawarwari, shi yasa in dai ba abi shawaran manzo sallallahu alaihi wasallam to za a samu matsala. Wannan bangaren mace kenan, kaga ita ma sai ka nemi mace ta gari kafin mi. To bayan shi ne kuma idan an yi abin da ya kamata, domin akwai wanda shi zai zamanto na garin kuma ya nemi mace ta garin, sai a zo wajen aure, sai a zubda nagartar duka sai da tai, sai a saba ma Allah ko wani abu makamancin haka, musamman a wannan lokaci da muke ciki na salula ko wani abu makamancin haka, musamman kuma lokacin rezo sosiyo. Za a zo an zo auren, an daura ma mutum aure da matar shi, za su zo gaban mutane ana abinda bai kamata ba. Tabbas sun yi aure ba matsala bane, ta halatta a gare shi, ya halatta a gare shi, amma bai kamata a zo gaban mutane ana yi ba, bai kamata a zo gaban kamera ba, ana dauka da kamera ana yi. Amma sai kaga ana kwaikwayon turawa, ai mumun waye ko nan makamancin haka, ana cocktail ko nan makamancin haka, sai an je yanzu an yi aure, sai an je an nemi waje, an yi party, an yi wacece, amarya da ango su zo suna rawa ko nan makamancin haka. To sai ai ta saba ma Allah irin wannan saban Allah, kuma wai so ake wai yanzu in an yi irin wannan abubuwan, kuma sai a zo in an kawo mutun gida, an kawo amarya shi gida, sai a ce Allah ba da zaman lafiya, bayan an fusa ta Allah kuma sai a dawo a ringa wai Allah ba da zaman lafiya. Kai yanzu mutum ne ya zo ya saba maka, ya ci mutuncin ka, ya yi maka kaza, ya yi maka kaza, kuma sai ya dawo ya ringa cewa me yake da suna, shi yana son ka, shi yana maka kaza, shi yana maka kaza, kaga ke ba, bayan ya bata maka rai kuma yanzu ya dawo yana kokarin wai ya nuna shi yana son ka, kaga ba aiki kenan ba. To ina ga kuma wai mutum ya saba ma Allah kuma wai ya dawo ya ringa cewa Allah ya ba abin albarka kaga sai a hankali shi yasa sai mun gushi irin wannan to insha Allah in an yi haka kuma zaka ga Allah madaukin sarki zai sanya albarka da alkhairi a cikin wannan zuriyar sai kaga an samu abin da ya shahi a nagari ba tare na tsawaita ba malumai sun yi bayani sosai akan wannan bangaren musamman in an haifi yaro to abin da zan kara wajen da aka haifi yaro iya daga cikin kuskuren da mata suke yi shine zaka ga tana da salula za ta iya kunna ma wai yaro yana kuka sai a kunna mishi waka sai a aje mishi salula sai ta tana aikin ta wai ta je ta yi aiki sai a kunna mishi waka to wannan lokacin wa yaro abin shigaran shi yake mu dukan munan lokacin da aka haifi da aka haife mu da muna yara babu wanda mamman shi ta zaunar da shi ta ce mishi wannan kunne ake ce mishi wannan hanci ake ce mishi wannan ido ake ce mishi wannan baki ake ce mishi wannan koshi ake ce mata wannan kofa ake ce mata wannan tafi ake ce mishi kawai yaro sai dai aje yana hodi da kanshi ya aka yi iya saboda ya ji ana hodi sai abin ya shiga ran shi har ya koya to duk abin da ake ana sa mishi waka sai zaman to ba abin da zai saba a cikin zuciyar sai jin waka shi yasa zaka ga ya girma ba abin da yake so sai dai ya dinga sauraron wakoki wallahi wasu yaran tun wajen mahaifansu suke samun wannan abu wasu yaran kuma za su zamanto ba su da komi abu kadan zagi ba dan komi ba saboda lokacin da yana yaro ko yana jinjiri mahaifiyar shi ko mahaifin shi ko yayin shi ko ɗan gidansu ba su da komi sai daga kai abu kadan dan kazanka kai kazanka kaza kaza da son sai zagi sai kaga yaro karami wataran in yayi wani zagin hammun yaro to zaka ga ana kama baki me yasa saboda yaji ana yi a gida abin ya shiga ran shi to shi yasa duk wannan abubuwan sai mun kiyaye idan yaro yana kuka a samu hanyar da za a yi a rarrashe shi ba dole sai an sa mishi waka ba dole sai an sa mishi abubuwan da bai kamata ba amma sai kawai mutane sai a hankali wai yana kuka saboda kuka da yake kaza kaza sai a sa mishi waka sai ya shiru to kaga an samu matsala kenan domin duk inda akwai kada kada to akwai shedan to kai yanzu ka bar yaron ka kai shi da shedan kaga akwai matsala kenan to shi yasa sai an kiyaye wannan ma sannan abu na gaba shine bayan yaro ya taso ya dan fara girma sai kaga ana zama a daki guda ana kallon tele guda da mahaifi da mahaifiya da yaya abinda bai kamata ba ana kallo kuma ko aka to wannan abin shi ma yaro yana ganin cewa yo mamma da baba ma suna kallo yo shikenan kenan abu ne mai kyau shi ma sai ya ringa kallo to wa'innan abubuwan duka sai mun kiyaye wannan shine zai sami a samu yaya nagari a samu tarbiya wallahi in ba ai haka ba to ba za a taba samun daidai ba shi yasa ya kamata mu tsaya mu lura wani abun wallahi tallahi ba mu da bukatar mu zo mu zauna wai a gaya mana hankali da Allah madaukin sarki ya sanya mana kadai ya isa ka zauna shi yasa zaka ga Allah madaukin sarki yana ta hodi afala yatadabbaruna alquran ko kuma afala tatazakkarun da sauransu zaka ga Allah yana hodin cewa wai mutane shin ba sa tsaya su yi tunani su tsaya su lura wai yaya ne abubuwan suke kasancewa ko wani abu makamanci haka amma sai kawai mutane kowa yana kaza zaka ba mu tunanin gaban mu a mu yanzu muke tunani me za mu yi yanzu ba mu tunanin wai me zai zo gaba wannan shi yake jayewa abubuwan suna zamantawa suna me yake da suna bacewa ko wani abu makamanci haka Allah madaukin sarki ya kare mu a takaice kan tsawaita ba akan shi zan yi magana ba nace zan yi magana akan abubuwa guda biyu waɗanda suke sanyawa mutum ya zamanto ya samu rayuwa mai kyau a nan duniya sannan kuma ya samu rayuwa mai kyau a ranar tashi alkiyama wannan abubuwan guda biyu dazu ina cikin bayani na faɗi guda shine abin da ya shafi hakuri shi yasa zaka ga a cikin suratul baqara Allah madaukin sarki yake cewa wasta'inu bis-sabri was-sala وانها لكبيره الا على الخاشعين a cikin suratul baqara aya ta 45 Allah yake cewa wasta'inu bis-sabri was-sala ku dauki hakuri da abin da ya shayi ma'ana ku dage da hakuri ku dauki dabi'a ta hakuri sannan kuma ku ringa yin sallah wa innaha lakabiratu illa alal khashin ita wannan sallar abu ne mai girma ga mutane gabaki daya illa alal khashin sai akan wa'inda suke tsoron Allah suke zamantowa masu khushu'i masu kaskantar da kai ga Allah madaukakin sarki masu tsoron Allah su kadai ne sallah take zamantowa abu mai sauki a gare su amma zaka ga mutum a yau zaka ji yana cewa na tahi na sabke wai ya yi sallah ne wai ya sabke nauyin da Allah ya dora mishi. To kaga Allah dama ya ce nauyi gare ta ga mutane ga baki ɗaya, waɗanda ba ta da nauyi a kansu su ne masu tsoron Allah. Alama ce da take nuna kenan shi akwai karancin tsoron Allah a tare da shi mai irin wannan. Shi yasa sai Allah madaukin sarki ya ce ku nemi taimako da hakuri. Me yasa? Domin wannan hakurin shine kashin bayar samun rayuwa mai kyau a nan duniya da kuma lahira. Shi yasa zaka ga a kaf karin magana ma da malam Bahaushe yake yi, babu wani karin magana mai kyau mai nuna cewa mutun ya tsaya ya tunani akan wannan karin maganan, ko kuma karin magana masu yawa sai akan hakuri. Mai hakuri yakan dacewa, mai hakuri yakan dafa dutse har ya sharo mu, kadiba kaji wannan magana. Mai hakuri yakan dafa dutse har ya sharo mu. Ina mata masu yin abinci, wannan irin hakuri ne mutun zai yi wajen dafa dutse har ya yi romo wannan dutsen. Kai ka san da an hakura, ka wuni kana dawa shi na san da akwai wuya a samu roman nan. To wai mai hakuri shi zai dafa dutse har ya sharo mu wannan dutsen. Kai ka san da wai ba karamin jira bane akai. To ana nihin hakurin nan yana da ciwo ne. Shi yasa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fasarta hakuri, yake cewa was-sabr diya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salatu nur, ita sallah haske ne. Sai aka ambata haske sallah da haske na wata. Hasken wata haske ne mai kyau. Cikin dare wata zai haskaka maka, kana ganin duhu sai ka ringa ganin haske. Haske ne mai kyau ne, baya cutarwa. Amma sai manzo Allah ya ce was-sabr diya, amma shi wa hakuri diya haske ne irin hasken rana. Hasken rana shi kuma ga tsananin haske, ga kuma tsananin zahi. To saboda hakuri yana da zahi, yana da ciwo, shi yasa aka fasarta shi da wannan, wai dan a nuna mana muhimmancin hakuri. Kai kadi ba kaga Allah madaukin sarki ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana abin da yafi komai samun lada a duniya shine mutun ya zamanto yana ambaton Allah. Daga cikin ambaton Allah kuma manzo Allah ya ce mafificin ambaton Allah shine karatun Alkur'ani. Manzo Allah yake cewa duk wanda ya karanta harafi guda na Alkur'ani yana da lada goma. Manzo Allah har yace ba zai kuma yana da hasana guda kyakkyawa. Sai manzo Allah ya ce wannan kyakkyawan lada goma kenan. Sai manzo Allah ya ce kada mutun ya ce bana ce ba alif lam mim harfun ha, ban ce alif lam mim harfi guda ne ba, a'a. Manzo Allah ya ce walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif harfi ne guda, lamun harfi ne guda, mimun harfi ne guda. Kenan duk wanda yace alif lam mim harfi uku ya hudi, to harfi uku lada 30 kenan. To karatun Alkur'ani kenan. Yanzu a minti daya sura nawa zaka iya karantawa? Bismillahir Rahmanir Rahim, kada in ka hudi lada 210, lada 190 zaka samu. Wani irin abu ne zai baka? Yanzu bismillahir rahmanir rahim a cikin segon nawa ne duka na hudi shi? Shi yasa komai ilga maka lada bai san yaya zai ya rubuta maka ba, bai iya ilgawa. Saboda yanzu idan ka ce bismillahir rahmanir rahim, shi kahin ya san lada nawa gare ka, sai ya ilga harafi nawa ne. Kahin ya kare ilga harafin bismillah, watakila ka kare alhamdu, tuni. Yanzu kahin ya shigo suratul fatiha ya ilga harafin da ke ciki, watakila ka yi izihi guda, ba zai san wani irin lada zaka samu ba. Amma kaga sai da aka ce duk harafi ɗaya lada goma gare ka. Amma manzon Allah madaukin sarki ya ce wanda ya yi hakuri, ladan da zamu bashi kawai za a ɗauko ne a bashi ba tare da an lissafa ba, ba a ma san wani irin lada ne za a bashi ba. Kamar mu bamu sani ba, mala'ikan da zai rubuta ladan ma da gare ka, shi kanshi bai san lada nawa ne za a baka ba. Allah madaukin sarki ya ce wa inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah yake cewa kadai bari dai ana sakanta wa waɗanda suka yi hakuri ne ladansu da ake basu ba tare da an lissafa ba, kawai ɗaukowa za a yi a baka. Me yasa? Saboda muhimmanci da hakuri da gare shi da kuma ciwo da gare shi. Amma hakuri fa sai hakuri a lokacin da ya dace, domin akwai hakurin da a lokacin da ya dace ne, akwai hakurin da dan dole ne, ba za ka iya komi ba. Mutun ne wani ya mare ka, sai aka ce dan Allah ya hakuri, sai ka hakura. Kana da ikon karama, za ka iya rama, sai ka hakura dan Allah ka yi hakuri, sai ka yi hakuri dan Allah, a wannan lokacin ne za a baka lada. Amma aka ce ka yi hakuri, ni zai mara, ni a mare ni a zauna lahiya, sai ka shige shi. Kahin a ce menene ya hohosa maka hanci da baki, sai ka dawo ka ce ka hakura, wannan ai ba hakuri kai ba, hakurin dole kai, saboda ka san ba za ka iya komi ba. To nan baka da ladan komi. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bahi ya tardo wata dattijuwa an binne ɗanta ya rasu, tana ta kuka, tana ta wasu abubuwa, a jikin kabari sai manzo Allah sai ya ce mata wacce ki hakuri manzo Allah sai wannan dattijuwa sai ta ce alaika anni ma'ana abin da ya same ka ai bai same ni ne ba bar mu washin nan kai ka bani washe amma bata san wane ne ta ga mu haka nan ba sai bayan manzo Allah sai sanya ta sai aka tambaye ta shin kin san wane ne kika ga mu wannan magana sai ta ce a'a sai aka ce mata ai manzo Allah sai sanya sai ta tashi da gudu tana sauri ta tafi gidan manzo Allah sai sanya anan ne take cewa da tazo kofar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko masu gadin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bata samu wanda suke gadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna maka in mutum ne gaskiya ne ba bukatun masu gane shi sabanin shugabannin mu ne yanzu da aka ga kahin ka zo gidan ma abu masu tsaro sai a hankali me yasa saboda bai yarda da kanshi ba wata kila ko wani abu makamancin haka tace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hito sai take baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri tana cewa ai ta hakura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban san kai ne ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ina yace ai me yake da suna innamas sabaru inda sadmatil ula shi hakuri inda yake yin tasiri shine yayin karo na harko lokacin da musiba ta same ka a lokacin da ta same ka sai kai hakuri an sake maka portable misali sai ka san da yanzu tabbas kayar da sace maka portable ato sai ka hakura kace Allah ya kaddara kuma ina fatan Allah ya masanya min da mafi alkhairi za a baka lada amma sai kace kai gaskiya akwai wani malami boka can wajen ha yana bada labarin yaya wane ne kaza kaza sai ka tayi ka bada shi ka goma mun ko shi ka biya akai kaza aka ce wani mutum ne dan dogo mai dan kiba dan kaza mai ido kaza da sauransu akai ka rasa ma menene wane ne sai daga baya kuma shiru wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya shiru sai ka raka ce kai hakuri kaga hakurin dole ne kai saboda ka san babu yanda za a yi ba za ka samu ba to lokacin da abu ya same ka na harko musiban da ta same ka akwai ciwo amma sai kai hakuri kace Allah madaukakin sarki ya masanya mini da abin da yafi alkhairi shi yasa ai Allah madaukakin sarki yake bada labari idan Allah madaukakin sarki ya jarrabu mutane da abubuwan da Allah madaukakin sarki ya bada labari za a jarrabu mutane da su a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki yake cewa daga karshe kai ma masu hakuri bishara wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwal wal-anfusi was-samarat wa bashiris sabirin anan lokacin da lokaci yana tahiya ko ya mata yi Allah madaukakin sarki yace tabbas mutane ho sai mun jarrabe ku anan shi yasa mutane suna bani mamaki dama Allah ne yace sai ya jarrabe mu to abin da ya kamata akan mu shine mu yi hakuri domin Allah shi yace ho sai jarrabe mu tabbas sai ya jarrabe mu to kamata yake nan mu jira jarrabar ta zo tunda Allah ya ce wala nabluwannakum he da Allah madaukakin sarki ya kawo lamu wala Allah madaukakin sarki yana iya cewa wa nabluwannakum amma sai Allah ya ce wala nabluwannakum wallahi sai mun jarrabe ku bi shay'in min al-khawfi da wani abu na daga tsoro a yau kasashen mu ba mu cikin tsoro muna cikin tsoro wal ju'i da kuma wani abu na cikin abin da ya shahi yunwa zaka muna cikin yunwa ba ana nufin wai sai kowa ya rasa abinci ba wane ya tayi neman abinci an rasa abinci a ba shi ake nihin yunwa ba yunwa ana nufin abinci yayi tsada shi ma yunwa ce ta yanda ba kowa zai iya mallaka abin da zai saya ba shine yanzu kuma gashi abubuwa komai yayi tsada rayuwar ta yi tsada abincin wanda Allah madaukakin sarki ya kama mana ne Allah madaukakin sarki yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i sai Allah yace wa naqsin min al-amwal kuma sai mun jarrabe ku da karantuwa karancewa na rayuka ma'ana anan ba wai ku yi ta mutuwa ba kadai ake nufi a'a Allah zai ta jarraba mu da cutarwa da cuta da sauransu cututtuka nawa yanzu suke nan wanda ba a san su a baya ba to wannan duk iya daga cikin naqsin min al-amwal wal anfus karancin dukiya anan shine mi dukiya Allah ya ɗebe mata albarka shine karancin dukiya ba wai tunda in ka tuno a yanzu an yi kuɗi a da babu irin wannan kuɗaɗen da muke gani a yanzu an yi kuɗi amma kuma Allah ya cire albarkan ne ta dukiyar zaka ga a da wallahi mutum in zai ta yi ecole ko zai ta yi makaranta wallahi kadago dala 5 ko dala 3 LBU ake bashi amma yanzu idan aka bashi dala 100 wallahi ba za ta ishe shi ba amma da kadagon nan in aka baka wallahi zaka ga ka ci abinci watakila har sai ka aje wani abu ma wallahi me yasa saboda suna da albarka amma yanzu sai Allah ya cire albarkar dala 100 ta kasa isakka kaga kenan an shiga uku lokacin da kadago tana isa yanzu dala 100 ma bata isa kaga shikenan shikenan to kullum kuma haka ne abin yake ta kasancewa Allah madaukin sarki ya kare mu wal anfus da kuma karancin abin da ya shahi rayuka shine abin da ya shahi mutane su yi ta mutuwa kuma abin da ya shahi cututtuka su yi ta afkuwa zuwa ga mutane wanda ba a san su ba adam amma daga karshe sai Allah ya ce wa bashir sabirin kai wa mutane albishir suwa za a yi ma albishir sune masu hakuri yaya su ko suke masu hakuri Allah bai ce masu hakuri yayi shiru ba sai Allah ya ce kadiba kaga su masu hakurin nan sune Allah madaukin sarki zai bada misalin su alladhina idha asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun to wa'annan sune masu hakuri wanda in musiba ta same su kawai abinda suke fara wadi shine inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ma'ana mu lillahi ga Allah muke wa inna ilaihi rajiun mu na Allah ne kuma ga Allah madaukin sarki mu zamu koma wannan abinda Allah ya dora mana kaddara ce kuma Allah madaukin sarki ya masanya mana mafi alkhairi Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da addu'ar da ake in musiba ta samu mutum to kaga wannan shine abinda mutum ya kamata yayi amma sai kaga mutane ana wasu abubuwa kaga misali in ka dauka kwanan baya abinda yake wakana a Najeriya har aka yi to aka ce za a yi zanga-zanga kaga wannan yake nuna cewa ba a yi hakuri ba domin Allah ya ce in musiba ta samu mutane kuma in ka diba halin da ya kai su har suka yi to suka yi zanga-zanga wa'annan abubuwan ne da Allah ya ce zai jarrabu mutane da su ko ba su bane ba su dai ne amma aka kasa yin hakuri sai da aka yi to aka yi zanga-zanga kuma suka ga wannan zanga-zanga bata zama musu alkhairi ba domin ba yanda za a yi a bar karantarwar Allah kuma a samu rabota babu yanda za a yi duk abinda Allah madaukin sarki yace ayi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi wallahi in ba a yi shi ba to sai an gani sakamako sai an ga consequence kamar yanda suke hodi dole sai kun gani me yasa saboda an mutane ban san me yasa abinda ba a gane shi ho Allah shi ya halicci duniyar ya halicci abinda ke cikin duniyar kuma ya halicce mu kuma shi yace mana mu yi kaza amma sai muka ki kuma muna fama kuma mu samu abinda ya kamata kaga bai kamata ba shi yasa ina ga lokaci ya tafi abinda nake so in tunatar na karshe da nace abu biyu shine abinda ya shahi sallah duk wanda ya rike sallah wallahi tallahi ya samu makami nami na cin na samun rayuwa mai dadi a duniya da kuma samun rayuwa mai dadi a lahira shi yasa duk wanda yake hakuri kuma ya rike sallah to ranar tashi alkiyama tun anan duniya zai ga sakamako zai rayuwa mai kyau kuma ranar tashi alkiyama zai zamanto mutun ne nagari shi yasa in ka dauki manzo sallallahu alaihi wasallam zaka ga ya yawaita yin sallah in ka dauki sauran annabawa zaka ga sun yawaita yin sallah me yasa saboda sun san abin da ke cikin shi yasa wa'annan abubuwa guda biyu ɗan uwa mu maida hankali akan su domin su ne mabudi na rayuwa mai dadi duniya da lahira Allah madaukin sarki ya taimake mu Allah madaukin sarki ya sa ya kara mana hakuri a cikin zukatanmu Allah madaukin sarki ya bamu ikon yin salloli masu yawa a rayuwarmu Allah madaukin sarki ya saka mana alkhairi Allah madaukin sarki ya bamu arziki mai albarka a cikin wannan kasa ya kwantar da kasan mu lafiya ya zama da ita lafiya Allah madaukin sarki ya kara mana arziki mai amfani da fatan abin da na wadi daidai Allah ya sa mu yi tarayyar lada mu da ku gabaki daya inda ne kuskure kuma Allah madaukin sarki ya gafarta mini subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.